أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمي tare da ku muna ƙara jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya samu daga cikin halittu na mutane zababbin halitta kuma ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wanda Allah subhanahu wataala yake so kuma yake so a yarda ita muna fata mu samu dacewa da fahimta mai kyau da kyakkyawan ayyuka dan mu samu kikkiawar rabo a wannan duniya din da kuma babbar rabo a ranar gobe kiyama kenan insha Allah subhanahu wataala eh wa musulmi kamar da muka sani muna nan cikin shubohi wanda muka kawo akalla mun kawo shubaha guda biyu wanda masu inkarin ranar lahira suke kawowa suna da wasu shubohi daban amma mu sani amsasu kusan muna iya takaita amsa guda ga duk shubohin da za su kawo mu dan suna iya karawa su ce ai jikin mutum bai iya daukar kabiliya bai iya bai da ikon bayan ya yanan narki ya lalace wai a iya samun canjin shi duk da wai mu ma bar zancan kudura ta Allah dan kudura ta Allah yana iya duk abin da ya ga dama kai ne kake satan bayan jikin mutum ya tarwatse ba a san inda yayi ba wai Allah ba zai iya maido ya hada halitta su ba ko kuma gamewa cikin juna kamar cikin shi wanda ta wuce ko kuma dalilin da zai sa ma har wai a hada dan duniya da lahira daban ne wannan duniya din daban lahira daban ya za a ce a tada wannan jikin na wannan duniya din a wancan duniya daban akwai nisan tazara tsakanin su misali duk irin wannan shi ba din a takeice kana iya bada amsa da abu guda hakikanin mutum menene ruhin shi ne jikin mutum yana iya canzawa shi yasa mun kake gani tun yana karami zai zanki canzawa yau da gobe yau da kaga mutum yana canzawa kamar ba shi ba dadi yana sa mutum ya canza yayi wata kama haka nan wahala tana sa mutum ya canza yayi wata irin kama sannan ma halitta daman duk lokacin da ta dauki wasu shekaru zaka tana canzawa wanda kin nuna cewa jikin mutum ba shine asalin mutum ba ruhin shi shine asalin mutum kusan wannan hakika ce wadda mailimanta ma na yanzu sun tabbata da wannan dacin ya kasance ana iya mamaki alqur'ani da yazo da wannan zancan ana mamakin wannan amma yanzu ilimi ya nuna cewa kowa ya sani hakikanin mutum ruhi ne shi zaka gani mutum dan karamin jiki da gare shi amma saboda ruhin shi yana da girman daraja shi sannan ga mu za mu kawo tabbacin ruhi a cikin wannan darasa namu mine da dawan dalili ke gare mu na cewa akwai ma ruhi dan wani na ya cewa to ina ma ruhin yake mu ba mu ganin shi to za mu zo da dalilai da hujjoji wanda suke cewa akwai ruhi kuma shine asalin mutum kamar yadda muka ce shi yasa zaka samu mutum wanda zaka ganin karamin jiki amma yana da girman daraja da kuma girma ta himma da kokari hayar na babban mutum wani mutum zaka ganin shi gashi nan jikin shi sanyi bai da lakka kamar da muke cewa da Hausa ba ka same shi kacar kacar amma zaka samu mutum karami da kacar kacar da kokari saboda duk da ganin kana gane ruhin shi ne wani ruhin shi yana da kokarin ya tashi ya karatu wani kuma ruhin shi bai da kokarin wannan wani ruhin shi zaka gani karamin jiki gare shi amma yana da ƙarfin jiki ko wajen hada zaka shafa mishi lahiya alhali ga mutum da babban jiki kuma bai da ƙarfi kai duka wannan alamomi ne na cewa akwai ruhi wannan a takeice mun gane cewa ruhi shine asalin mutum idan ma mutum bai da ganewa ba to mu zo yau babban darasi wanda zamu bude a yau shine bayyana alaka tsakanin ran lahira da muka ce da kuma kasantuwar ruhi ta wace hanya zamu gane akwai alaka tsakanin su ta wace hanya zamu gane cewa ran lahira din nan lalle ruhi shine ke cika babban aiki a wannan lokacin da shine ake hada duhalatu a sake maida su yadda suke ta wace hanya zamu gane wannan shine wannan darasi din sai mu aje hankali mu saurara da kyau anan wurin wata tambaya da zamu yi kenan yaya muke iya bambance wane da wane da wance da wance a ranar lahira yaya zamu iya bambancewa ta wace hanya zamu iya bambancewa tabbas mun sani bambance mutum ta ruhi ba mu iya bambancewa ruhin wane ba mu san yadda yake ba mu san kamannin shi ba amma jikin shi mun san kamannin shi alhali kuma asali ruhi ne ba jiki bane anan wurin kenan amsa dole ta zamanto ta bayyane mamu hakikanin cewa lalle lalle jikin mutum da ake cewa a tada za a tada shi ne da irin kamannin shi na wannan duniya din kusan ma an ce asalin jikin da yake nashi asalin jikin shi ne kamar da muka ce kwayoyin jikin shi ba za su bace ba har abada kuma wanda suke nuna cewa da ka gan shi ran lahira uba zai gane dan shi da zai gane uban shi ya gane mahaifiyar shi ya gane ƴan uwan shi ana ganewa a nan ne kuma dole ta wannan hanyar za mu gane cewa wane ne dan wuta kamar yadda aka ce har ƴan wuta za a gwada musu kamar yadda yake cewa inna li kana li qarin na kasance ina da aboki fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim zai duba sai ga gayanan kenan yana gane shi zai ga gayanan a cikin wuta alali ya kasance can yana yaudarar shi a cikin duniya yana ce mai kai me aikin da muke so ba wai wani zancen lahira kawai magana ce suke yi wancan malaman ko magana ce kawai labaru ne suke wannan annabawa din suna jin hankalin ku ne su yi ta muku tatsunniya kawai sai wannan mutaran lahira sai ga da ya daure ya bi Allah ya ki bin yaudarar abokin shi din nan sai ya samu kanshi cikin aljanna sai yanzu yake tambaya kanshi yake tambaya Allah yake cewa Allah na kasance ina da wani aboki wanda bai da aiki sai yayi kokarin ya ga ya halakar da ni ya tana bi shedan amma na ki haka nan sai Allah ya gwada mishi shine fattala a fara'ahu fi sawa'il jahim zai duba sai ya ga mutane gaya nan tsumu tsumu cikin wuta to anan wurin kaga me kake ganewa zai ganshi ya gane shi yadda yake da sura shi da kamannin shi shi yasa malamai cikin wannan babin sun yi ta kawo amsoshi nasu daban-daban kamar da muka sani shi asalin amsar ya gabata yanzu dai abinda muke son mu sani a yanzu saboda kenan mun gane mu mun tabbata ruhin mutum yana nan asali ne shi ba zai samu matsala komai ba shi ne za a tada sannan kuma gangan jikin mutum yana da asali da asalin jikin shi wanda ya baro duniya shi ne Allah zai tada da su ne zai hada har a bambance mutum a gane shi amma yanzu abin da muke son mu dauke shubha a kai shi ga wanda yake da tambaya cewa wai ruhin nan da kuke cewa shi ne asalin mutum shi ne asalin halitta ta mutum yaya yake yaya za mu iya tabbatar da shi a gurgushe sai mu ce muna iya tabbatar da shi da abubuwa kamar guda hudu wanda zamu iya kawo muku manya-manya wanda sai mu saurara mu ji na farko mu sani cewa akwai alaka tsakanin ruhin mutum da kuma wasu abubuwa wanda muke gani wanda suke nuna mu cewa akwai ruhin mutum alaka tsakanin ruhi da murna ko bakin ciki damuwa takurawa shiga wani yanayi mutum zaka same shi in an bashi labarin wani abu zaka jikin shi yayi mishi ya canza mishi kamar irin mutanen da na Larabawa in an kawo musu labarin matarsu ta haihuwar musu diyama ce saboda ba su so wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadrusuhu fi turab anan wurin muna gane cewa mutum idan ya samu labari mai dadi yana murna idan ya samu labari mara dadi yana bakin ciki kamar da an mishi rasuwa yana bakin ciki mutum yana da wasu halaye wanda mun tabbata wannan halayen ba wai na jiki bane na'am jiki yana dauka wannan alamai ta wajen jiki ake gane cewa lalle ran shi yana cikin matsala amma akwai wasu lokuta wanda idan jiki ya shanye bai motsi muna ganin haka nan muna ganin mutum bayan jikin shi ya shanye ko ka zo mai da labari in ya ji dadi kana gani ga jikin shi ya ji dadi alhali shi ya ji dadi yana jin kuma labarin idan kuma aka bashi mugun labari za gani ya canza amma ba ku ganin alamu haka nan a takaice dai wake shin wannan jin dadin asalin ruhi ne wannan yake nuna mu cewa ruhin mutum lalle shine asalin mutum kai in ba mu gane wannan ba mu zo akwai ganewa da ruhi yake yi ruhin mutum yana gane wasu masail wasu tamboyi wasu karatutuka za ka samu mutum mai ilimi jikin shi nake da ilimi a ruhin shi ne tunda inda jikin shi nake da wannan ilimin me yasa duk cikin jikin mutane ba mu ga suna da wannan ilimin ba kamar irin sauran jikin kuma wasu halittu kamar in ka dubi dutse misali icce da sauran halittu wanda duk jiki ne su ma gare su amma ba za ka ji an ce suna da ilimi ba amma sai jikin mutum ka kenan ba jiki bane asalin abin ruhi shine ke da wannan ilimin shi sa ka samu mutane ga sanin sun zazzanna amma ilimin su ya bambanta alhali jikin su wuri dan me zaka tara mutane cikin aji guda ka tara su cikin aji kana koya musu karatu duk jikin su yana nan tare da kai amma me yasa ruhin wani har ya gane ruhin wani bai gane ba yana nan ga kokari ya gane saboda ruhi ne kaga anan muna gane cewa akwai ruhi cikin jikin mutum kai sannan gane wasu abubuwa wanda an ce kawai gane su sai mai kwakwalwa irin mutum din kamar gane abubuwa wanda suke cima kulliyat kamar mi gane abu kishiyar wani abu ne gane kishiyoyi ba su haduwa wuri guda suna cewa addan la yajtami'an la yajtami' addan ba su haduwa wuri guda ko kuma na qidan la yartafi'an mutum da abinda ba mutum ba ba yiwa ka zo ka samu wani abu ka ce shi ba mutum ba kuma shi ba wani abu wanda ba mutum bane dole ya kasance in ma mutum ne ko ya kasance ba mutum ba kene insan da la insan su ne kici mana qidan to ba yiwa ka dauke su ga abu gaba ɗaya ka dauke su ba yiwa to wannan gane shi wa ki gane shi mutum ka san dai ba wai jikin mutum yake gane shi ba tabbas ruhin mutum shi ke gane wannan ka'ida din kenan a takaice nan muna gane cewa akwai ruhi na mutum shine kuma asalin mutum shine ke bambance shi da sauran halittu a cikin abokai ba shi ke bambance ka da sauran abokanka sannan kuma in muka zo muka dauka a wurin baccin mutane me yasa muke samun lokacin bacci mutum ga yana bacci amma idan kai magana baya ji bai ma san abin da kake cewa ba sai in ruhin ya tashi sai in ya tashi daga tsaye kake yi mashi magana ya san ma me kake cewa me yasa daga nan ba gane cewa asalin mutumin ba wai gangan jikin nan bace shi yasa ma bayan ya mutu ga jikin kula tare da shi inda shi ne mutum wannan jikin dan ba ku rike shi dan me ma kuke jin tsoron wannan jikin bayan ruhi ya tashi kenan asalin mutumin ya tafi shi yanzu wannan kwali ne aka bar muku shi yasa dalili na hudu wanda zamu kawo wanda ke tabbatar mu da ruhi shine alqur'ani cikin shi ya mun bayani musamman inda ya kawo zancen cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha almauta wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah anan wuri yake cewa shine yake wai karbe dan ya tawaffa me ma'anar ya tawaffa daga nan muke gane cewa Allah cewa yana karba ko yana hizgewa ya tawaffa shine asalin ma'anar ya tawaffa ba wai yana kashewa kamar da muke cewa ba mafi yawa mu mun hi sanin mutuwa da cewa kashewa ne to Allah shi da yake karbewa yake hizgiran mutum lokacin da yake mi lokacin da ya ga cewa kwanan shi sun kare hina motiya kuma ya bar wadda bata mutu ba akai shin yadatta tana bacci gata nan bata mutu ba wannan a takaice muna gane cewa kenan asalin mutum ruhi ne duk da zamu ƙara zuwa da bayani na ci gaba da tabbatar da cewa akwai ruhi ta hanyar alqur'ani mai tsarki saboda alqur'ani me yasa muka jinkirta shi mun san cewa sai mun fara kawo dalili na hankali sannan mu kawo kuma bayani cewa akwai Allah mutane sun imani da akwai Allah akwai zancan la'ira akwai duka wannan sai ka zo ka zancan cewa menene tabbatar da akwai ruhi ko ba ruhi shi yasa muka jinkirta shi wannan shine hikimar haka sannan kuma zamu ci gaba da bayani kan wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.